ouais les gars, on va tous voyager un jour.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan lokaci 12 ga watan Agusta shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
Yayin da Kremlin take yunkurin maida martanin farmakin da Ukraine ta kai mata, an umarci 'yan Rasha da dama su fice daga gidajensu. Sannan kasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun yi kira da a tsagaita bude wuta a Gaza, yayin da Isra'ila take shirin kai farmaki.
Kani labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji cewa hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar Rivers sun yi karin bayani akan wani harin da aka kai a hedikwatar jam'iyyar APP na wasu abubuwa masu fashewa. Muna kuma tafi da rahoto da ya ce ma'aikata cikin gidan jamhuriyar Nijar ta hana wani rangadin da hukumar UNDP ta yi shirin gudanarwa a jihohin kasar. Akwai kuma ta tattaunawa da ɗaya daga cikin matasa da suka halarci shirin Yale a nan Amurka. Amma da farko sai a gyara zama a shakar wato labaran duniyan karan farko.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Wani jami'in yankin Kursk a Rasha ya buƙaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai hare-haren da Ukraine ta yi a yankin, yayin da dakarun Rasha suke yunkurin maida martanin farmakin bazatar da Ukraine ta kai mata. Hukumar bada agajin gaggawar Rasha ta ce sama da mutane 76,000 ne suka gudu daga gidajensu a yankin na Kursk, inda dakarun Ukraine suka mamaye kan iyaka da motocin sulke tun kwanaki 7 da suka gabata. Rahotannin sun nuna cewa sun kutsa har tsawon kilomita 30 cikin sirri. Ukraine ta kitsa kai wannan farmakin, sannan ya zuwa yanzu ba a tabbatar da abin da take neman cimmawa ba. Kasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun buƙaci daina faɗa a Gaza, yayin da Isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki. Dole ne a daina faɗar yanzu, sannan Hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su. Al'ummar Gaza suna buƙatar a kai musu agaji, abinda sanarwar da shugabannin ƙasashen Turan suka fitar ya kunsa kenan. Ƙasashen uku sun kuma amince da sabbin sharuɗan sulhun da Amurka a Katar da Misra suka gindaya don kawo ƙarshen yaƙin Isra'ila da Hamas na tsawon watanni 10. A farkon jawabin da ya gabatar, gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar ta Amurka Kamala Harris, sannan ya ce, "Muna godiya da kika dawo mana da farin ciki." Kashegari, Kamala Harris ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta yi amfani da waɗannan kalaman ta inda ta ƙirƙiro taken takararsu da ta ayyana da mayaƙan farin ciki. Idan aka kwatanta ta da kalaman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ya buɗe wani taron manema labaran da ya a gidan shakatawar shi na Mar-a-Lago a Florida a cikin makon da ya gabata, inda ya fara jawabinsa da kalmar "akwai lamura mara daɗi."
To madalla an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu kuwa sai jihar Rivers a Najeriya, inda hukumomin tsaron 'yan sanda a jihar ta Rivers suka yi ƙarin bayani akan wani hari da aka kai a hedikwatar jam'iyyar APP, inda suka wato kaɗa wasu abubuwa masu fashewa. Wakilinmu na yankin Naja Delta Lamido Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton.
A yau ne dai wasu 'yan bindiga da ba a kai ga ganinsu ba a jihar Rivers suka kai wani mummunan hari kan hedikwatar jam'iyyar APP a jihar ta Rivers, inda kuma suka tada wasu abubuwa masu fashewa, inda suka lalata ginin hedikwatar jam'iyyar ta APP. Bayanai dai sun tabbatar da cewar gwamnan jihar ta Rivers, Mr. Siminilayi Fubara, da ke rikici da mai gidansa, wato tsohon gwamnan jihar ta Rivers, Barisa Yansa Muke, wanda dukkaninsu 'yan jam'iyyar PDP ne, na shirin barin jam'iyyar ta PDP zuwa jam'iyyar ta APP, wadda aka kai mahari. wannan lamarin da ya sake tada jijiyoyin wuya game da yanayi na rikicin siyasa ta jihar Taribas. Kuma dangane da haka ne ya sa na tuntube kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Taribas domin jin irin matakan da suke dauka. Wato Olatunji Diso ya ce,
"We deployed our teams to come here and take charge of the area. The bomb squad have been sent here and I'm waiting for their report anywhere from now."
Yana cewa ne mun samu labarin wasu 'yan bindiga da ba kai ga ganewa ba sun kai mummunan hari kan hidikwatar jam'iyyar APP a jihar Taribas. Kuma nan take muka dauki mataki, muka tura rundunoni daban-daban na tsaro musamman masu kwarewa ga gane bumabumai. Kuma kawo yanzu abubuwa sun koma kamar yadda aka saba, muna ci gaba da gudanar da bincike. Nan gaba kadan za mu sanar da binciken da muka yi. Musa Uche Inade shine shugaban jam'iyyar APP a jihar Taribas ya ce,
"My name is Uche Inade, chairman of Action People's Party APP. It's really a sad day for democracy. We condemn it in its strongest term. The act of bombing our river state."
Yana cewa ne mun yi Allah wade da wannan mummunan hari, kuma wannan abin da ya faru a jihar Taribas abin takeici ne. Wannan mataki dai batu ne na cin amanar kasa da ta'addanci. Amma dai muna godiya ga mabuwayi saboda babu wani dan jam'iyyar ta APP da ya rasa ransa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai na ci gaba da tsokaci dangane da wannan abin da ya faru a jihar Taribas. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Har kullum din dai ba a bar tsari ya tafi yanda ya kamata ba, to irin wannan lamari zai faru. Shi Fubara yana tunanin cewa ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya sabuwa, to har ila yau kuma shi ubangidan nasa in mun lura a zahiri abin da yake faruwa ya nuna cewa duk inda yake ciki zai je ya daga mishi hankali. Shi din kuma ba zai bar su su ma su zauna lafiya ba. Lura da abin da muke ta bayani a baya cewa lalle a tsaya a yi abin da ya dace. Idan ba su yi ba, to rikicin da ke faruwa a Rivers zai iya handane kowa.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To madalla, an gaida Lamido Abubakar Sokoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya.
Watannin farkon wannan shekara ta 2024 ya kasance mafi muni ga matuka babura a Sao Paulo, jiha mafi yawan mutane kuma mafi arziki a kasar Brazil. Akalla matuka babura 7 ne suke mutuwa a duk wuni a birnin Sao Paulo. Kwararru a fannin lafiya da zirga-zirga sun ce babban makasudin wannan shine yadda aka samu karuwar manhajoji da ke ba da damar aika sakonnin abinci, wato food delivery apps. Alƙaliman hukumar zirga-zirga na Sao Paulo na watanni 6 na farko da suka gabata ya fi muni ga matuka babura a birnin mafi yawan mutane kuma mafi arziki a ƙasar Brazil. Akalla mutane 7 ne suke mutuwa a kullun a jihar, da sama da kaso 20 na al'ummar Brazil mai yawan mutane miliyan 210 suke zama. Cikin shekaru 10 da suka gabata, kimanin masu babura 20,000 ne suka mutu a Sao Paulo kawai. Wata ma'aikaciyar cibiyar Lucy Monturo Rehabilitation Center, Lila Mara Rizzo Batistella, ta ce,
"Estamos vendo número maior de motoristas chegando precocemente ao sistema."
Muna samun ƙarin mutanen da ke rungumar wannan sana'ar ta aiki sakonni, lamarin da ke jefa wasu tilas su fara tuki da wuri, la'akari da cewa hanya ce ta samun aikin yi da kuɗaɗen shiga. A wani bangaren kuma muna da masu saye waɗanda suke da buƙata a kowane lokaci, inda suke kira sai su ce ku hanzarta don suna sauri. Kasar nan ta Kiribati da ke yankin Pacific tana shirin fara babban zaɓe a mako mai zuwa, a zaɓen da zai gwada ƙarfin dangantakar da ke tsakanin China da gwamnatin kasar da ke fuskantar barazanar sauyin yanayi. Akwai yiwuwar cewa zaɓen da za a fara a ranar Laraba a Kiribati, wani ɗan ƙanƙanin kasar da ke da tsibirai, ya tada ƙura a faɗin kudancin Pacific. Kiribati tana da kusanci da ƙasar China ƙarƙashin gwamnatin shugaba Taneti Mamao, wanda yake neman tazarci a mulkin da ya kwashe tsawon shekaru 10. Beijing ta dade tana tura ƴan tawagar jami'an ƴan sanda don su horar da dakarun Kiribati zaben wato gabanin zaben wani lamari da ya janyo hankalin masu sa ido a yankin Pacific.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma shirin zai shiga Niger inda ma'aikata cikin gidan kasar ta hana wani rangadin da hukumar UNDP ta kudurci aniyar gudanarwa a jihohin kasar da nufin bitar yanayin tsaro da ake ciki, to sai dai ba a bayyana dalilan daukan wannan mataki ba. Tuni dai ƴan ƙasa suka fara bayyana ra'ayoyinsu akan wannan lamari, yayin da wasu ke cewa hakan yayi daidai, wasu kuma ke ganin an tafka kuskure. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Mini Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Ta hanyar wata takardar saƙon da aka aike wa gwamnonin jihohi ne ministan cikin gidan Nijar ya sanar da su cewa ma'aikatarsa ta hana zagayen da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya karkara UNDP ko PNUD ke shirin gudanarwa a jihohi don bitar yanayin da sha'anin tsaro ke ciki a ƙasar. Ba a dai fayyace dalilin hana gudanar da wannan rangadi ba, to amma tuni ƴan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu a kan batun. Alkabir Mohamed Suleiman na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin farar hula na Synergy des OSA.
Dama ce muka yi, muna so mu kwace incin kanmu. Kenan daga yanzu duk wani abu da ya kamata a yi ya kamata a bi da izinin hukumomin kasarmu. Wannan kungiyar ta PNUD da take so ta je ta yi wannan rangadi, ai in gaskiya ne ya kamata a ce ta bi ta ga hanyar ministan cikin gida na kasarmu, amma ba ta iya tashi hakanan kawai don zaman kanta. Ta ce a lokacin in ana hakanan kenan ka gani kasar ta barbare a zata, saboda gobe kowa ya tashi dan ta adama sai ya tashi ya ce zai ta yi binciken da ya ga dama, abun ba zai yi ba hakanan.
Haka ma'aikatar cikin gidan ta umarci gwamnonin jihohi su dauki dukkan matakan da suka dace don ganin an yi biyayya wa wannan mataki. Shugaban kungiyar FCR Sule Umaru na ganin bukatar duba batun.
Idan ta bari an gudanar da wannan bincike kuma an yi shi bisa ga idanuwanta manzanninta, to muna ganin cewa shi ya fi gane cewa da wato abunda ma ake zato din babu shi, kuma babu wata hanya da za a bi na a yi musu zargi. Amma ɗauka mataki na hana wannan bincike, to yana iya sa kenan a yi kwankwanton cewa da dama kenan akwai wani abu wanda gwamnati ke yi wanda yake wato bai bi doka ba.
Tantance abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum wani bangare ne na ayyuka da tun fil azal hukumar UNDP ko PNUD ke gudanarwa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya don samar da alƙaluman ƙididdiga na zahirin yanayin walwalar jama'a a kowace ƙasa. In ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum.
Waɗannan hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya ko da hukumomi masu zaman kansu, idan suna irin wannan binciken wani abu ne wanda ba su yin shi ma a bayyane, tunda wani abu ne wanda za a ciya wanda ke cikin aikin su duk sahiya ta Allah, ana bada rahoto bisa abubuwan da suka faru, kuma ana nazarin wa'annan rahoton nan kuma ana rubuta su. To kaga wani abu ne wanda al'adance dama ana yin shi, kuma duka kasashen duniya sun amince. Yanzu magana da ke da kai, wani dalili ne yasa aka hana kin a gudanar da wannan, wani dalili ma ne yasa aka bayyana za a yin shi haka a hukumance har za a zuwa a ziyarci jihohi, kuma wani dalili yasa aka hana? Wannan wani abu ne wanda duk ƙasa ta duniya kuma duk ko'ina hakanan ne ake shi.
Wannan mataki na hana hukumar UNDP ko PNUD gudanar da zagayen da ta kuduri aniyar yi don tantance halin da fannin tsaro ke ciki a sassan Nijar na zuwa ne a wani lokacin da ma'aikatar cikin gida ta haramta wa kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje kai ziyara a gidajen yari, a yayin da wani matakin na daban ke zama umarni ga kungiyoyin cewa nan gaba dole ne su sanar da ma'aikatar cikin gida kafin su gayyaci sarakuna zuwa wani taron da suka tsara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla an gaida Sulemu mini Barma da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kwanakin baya ne wasu matasa 'yan Najeriya da suka halarci horon da ake ba matasa kamfanonin ci gaba daban-daban na Obama Washington Fellowship ko Yale a nan Amurka, inda bayan kammala samun horon suka kawo mana ziyara a ofishinmu. Mun tattauna da su a kan ribar da suka ci da irin guzurin da za su kai zuwa gida da zai amfanar da jama'a. Da farko ga tattaunawar da muka yi da Isa Dahiru gidan Dalla da ya fito daga jihar Jigawan Najeriya.
Da yance ni abin da na karanta shine kimiyya da fasahar harhaɗa magunguna, wanda a turanci ake ce pharmacy ko pharmaceutical sciences. To da na karanci wannan abun sai ya zama na amfani da kamar ilimi na na'ura mai kwakwalwa wadda ake ce computer, da kuma ita yaran da computer din take ji, nake kirkiran wasu abubuwa da nake sa ran za su zama kamar canji ga shan magani. Fasahar da na kirkira wadda ta sa na samu na shigo America ta dalilin wannan abun shine abin da nayi a shekarar 2023. Na kirkiri wata na'ura wanda mutane wanda suke da yoyon fitsari suke amfani da ita. Duba da yadda maganin yoyon fitsari yayi tsada, kuma babu ma dai a inda nake, sai Allah ya taimake ni na kirkiri wannan fasaha wadda ta zama kusan a fadin Afrika ma babu wannan abun da aka yi irin wannan. So wannan abun sai ya bani dama ya zama na samu gurbi a cikin waɗanda za su zo daga Afrika su zo America domin su koyi fannin da ya shafi kasuwanci na irin waɗannan abubuwan wanda ake ce wearable device, ma'ana abubuwan da za ka sanya wa jikinka wanda za su zama kamar su ne canji ga shan magani. Shi wannan shine kamar abin da ya sa na samu shiga cikin wannan tafi. Abin da zan yi a gurguje kamar abubuwa ne guda uku. Na farko, zan tallata, ina da burin tallata kirkirar fasaha inda na fito, yanda zai zama cewar tunda kamar ana cewa kirkirar fasaha yare ne na duniya, ko da baka je makaranta ba in aka koya ma zaka iya. Ina da burin nan gaba a daina shan magani, ya zama mutum bai da lafiya maybe a ko ta na'ura da zai sanya a jikin shi, ko agogo ko gilashi idan kana ciwon ido ko ciwon kunne, ya zama wannan shine zai ma magani. So da magunguna yawanci suna bada side effect, cewa illolin da magunguna suke jawowa na da yake nan. Na biyu kuma, ina son na samar da tsarin haɗin gwiwa akan kasuwanci, ya zama cewa duk lokacin da kake da kasuwanci to ba kai kadai zaka yi shi ba, tunda abin da na koya da abin da na gani kenan a kamfanonin da suke Amurka. Daya daga cikin abin da ake dubawa ma a ce kamfanin ka babba ne ko karami shine yawan mutanen da ka jawo ku kai haɗin gwiwa. So ina so in kawo wannan. Sai kuma abu na ƙarshe shine ina so na wayar da kan mutane akan karɓar canji idan yazo. Mutum bai da lafiya zai je asibiti za a ce mishi to ga abin da ya kamata yayi, sai ya ce a'a shi ba haka ya saba ba, ga abin da zai yi daban, ko kuma a bashi ya sha magani sai ya ce a shi ba haka yake saba sha ba, ko kuma irin wannan abin. So ina son shi ma in samar da yanayi da za ana wayar da kan mutane akan abin da ya shafi.
Masha Allah, Allah ya bada iko. Kana akwai wani tsari da kake da shi ne na samun tallafi da zai bunƙasa wannan harka taka ta kirkira daga gwamnati ko wasu masu kuɗi ko wasu kamfuna masu zaman kansu?
A kamar yanzu dai ina da tsari da hukumar sadarwa ta Najeriya, Nigerian Communications Commission, suna ɗaya daga cikin wanda suka bani tallafi lokacin da na ci gasar da aka yi ta wacce shekarar. So kuma sun bani damar na nemi kana ƙara neman wasu tallafofuwan da abubuwa wanda za su bunƙasa harkar. So tallafi da kuma irin wannan hanya ce ta da ake bukata sosai.
To madalla an gaida Isa Dahiru gidan Dalla. A bibiyi shirinmu na yau da gobe domin jin ta bakin sauran mahalarta taron daga Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kiraye-kirayen da ɗalibai na kwalejojin ilimi a Ghana ke yi wa gwamnati da kuma malamai da su sasanta tsakaninsu da ɗaliban su koma karatu bayan da aka shafe sati na tara kenan ana yajin aiki. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushininku jama'a kiranmu nake bisa dajewa.
Yanzu aka dai yajin aikin malamai a kwalejojin ilimi a Ghana zai shiga sati na tara kenan sakamakon takun saka tsakanin gwamnati da kungiyar malaman kwalejojin ilimi na Ghana da ake kira SETAC. Kuma babu wanda yake jin wannan radadi na yajin aikin kaman ɗaliban kwalejojin. Don haka ne ma ɗaliban suka bugaci bangarorin biyu da su warware sabanin da ke tsakaninsu, domin a ci gaba da gudanar da karatu a ajuzuwa. Wakilin mu a Akara, Idris Abdullahi Bako, ya ji ta bakin daliban da kuma sauran masu ruwa da jiki a wannan harka.
The ongoing strike has left teacher trainees of the 46 colleges of education in chaos.
Yajin aikin da malaman makarantu na kolejojin ilimi 46 sun shiga cikin rudani da rashin tabbas kan makomar mu. Ci gaban karatun mu ya tsaya cak, yana jefa rayuwar mu a matsayin kwararrun malamai cikin wani hali. Yawan kudaden da muke kashewa na shafar lafiyar kwakwalwar mu da lafiyar mu. Muna kira ga gwamnati da masu ruwa da tsaki da kuma ƴan kasar Ghana cikin gaggawa da su taimaka wajen magance wannan takun sakar. Inji Manola Fokudiya na gamayyar kungiyoyin daliban kolejojin ilimi na Ghana a wani taron manema labarai da suka shirya. Takun saka tsakanin gwamnati da kolejojin malaman ilimi ya yi tasiri matuƙa ga daliban. Rashin malamai a cikin ajujuwa ya haifar da cikas a cikin karatunsu, tare da kawo cikas ga shirye-shiryen jarabawa wanda ke tafi. Dalibai na nuna bacin ransu game da lamarin, domin suna fargabar hakan zai musu illa musamman a jarrabawar da ke karatuwa.
Sunana Jawhara Muhammad Sani, ni level 200 student ne daga EP College of Education Bimbila. Strike da yan sita ke kai yau su suna kan striking ga for almost 2 months. Mu a student na mu strike yake affect the most, don akwai wani magana wani giwaye biyu na fada kasa ke gajiya sosai, to mu kasa muke gajiya. Don yanzu haka tunda muka resume school hal yau ba lecture ko gudan da yazo ya stay a class gudan muna, yanzu haka da muke magana mun tattaro kayan mu da yawan mu mun zo gida. Wasu mu ma ba tayi ba sam, ba wasu mu kuma sun ce school an zauna an kakkashe kudi an ci abinci ba gwada abu ba komai an kakkashe kudi, muke gajiya yanzu hakan. Ga inda da bi kan calendar na wanga strike duka bai zo banda 26th of this month, that's August, ya kamata a ce mun zana end of semester exam for both from level 100 to level 400 muna the end of semester exam. But mostly one and the abin zai fi affect ni one and the sakari wa yanzu haka an kara musu time dey balle level 400 haka when su suna rent outside ba ma wasu su ba dukkan suna rent outside me shi ya tun san kamar oh ya biya kudin shi date kaza zai kara yanzu yanda government ke yin gadin an kara an understand calendar nan kan me shi ya kuma yi sabon bashin biyan kudin daki.
Jibril Abdulhamid na cikin taruban AP College of Education Bimbila. To shekaran mu na uku ke ga gaskiya dai mu ne third party, kamar misali mutane biyu ne ke fara, amma cikin mutane biyun wanda abin ya fi damuwa ne mu talibai yaran sukure wanda ake koyawa ma. Abin ya gurgurta lamarin mu ta fannin neman ilimi tunda haka ya zo ya faru har sau wata guda ya rikitar da al'amarin.
Sunana Maryam Abdalla, almajiran Methodist College of Education. Strike na ya affect mu in so many ways. As of now, level 300 students mun san kaman by the end of this year, yeah, that is September to December, za mu shiga level 400 amma due to strike na komi ya sake isa. Muna kai ma government na kara da school authorities na su duba su yi abu game da strike na mu samu mu komo back school.
Malaman kolejojin ilimin sun aje kayan aikin su ne tun 14 ga watan Yuni 2024 domin nuna damuwar su kan rashin yanayin aiki mai kyau da kuma gazawar gwamnati wajen aiwatar da yarjejeniyar fahimtar juna na 2017 da kuma 2022 wanda suka rattaba hannu a kai. Bayan shafe makonni ana tattaunawa kan su janye yajin aikin, sai a ranar 2 ga watan Agusta ministan ayyuka da hulɗa da ƴan kwadugo Ignatius Bafo Ewea ya sanar da cewa sun sasanta da kungiyar SITAG kuma za su koma ajujuwansu. Amma sai jawabi ya fito daga kungiyar malaman cewa ba za su koma ajujuwa ba sai gwamnati ta aiwatar da duk yarjejeniyar da suka shiga. Abdulmajid Musa, mai shiga tsakani kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, yayi kira ga gwamnati da ta saurari korafin kungiyar malaman.
Ina rikici ne da gwamnati ke yi da ainihin teacher training association of Ghana. Taken da aka yi shine aka tabbatar da cewa yanzu an bar bada wannan diploma da ake bayarwa a basu degree, aka mai ainihin colleges of teacher training colleges ya zama colleges of education. An kara kiman wannan sukure an kuma kara daraja, sa'annan kuma an doki mutanen da yake su ma suna da qualification, suna da kwarewa da yafi na da. Ma'anan shi condition of service shine kudaje da allowance da ya kamata basu kuma dole ne ya karu. To gwamnati ya san wannan, shi yasa da za a yi wannan ne ya kamata gwamnati ya shirya, sa'annan ma a tabbatar da wannan. Don yanzu kusan kwarewansu da nan jami'a duka daya ne, shi yasa dole a basu wannan. To gwamnati kuma kullum yana jan kafa wurin basu wannan, to abin da ya kawo ga yajin aiki kenan. An je an zamana tsakanin gwamnati da su aka yi hukunci da ake ce ma arbitration, ya kamata gwamnati ne dole ya tabbatar da abinda ya aiwatar da abinda aka tabbatar, in ba shi ne kuma ya lallashe su kuma ya roke su, in kuma ma zai yi to ya bin nan wannan kudajin nan ya ba su kishi ko da kadan ne kudaje da ya kamata ana ba su, to wannan ne ga za a samu sauki.
Har yau masani kan harkokin ilimi Muhammad Bashiru Shehu, wanda aka fi sani da Sabash, shi ma ya yi tsokaci akan lamarin.
Wanda za mu mika murya mu kira shi ne gwamnati, saboda alkawali kaya ne da ya yaza, shi ya yi alkawali zai biya su wannan kudajensu, ya so bai kamata da ce yau an samu jinkiri ba, saboda abinda Labour Commission ta fito da shi kaman kotu ne ta yanke hukunci, kuma an bi sawun lokaci har ila yau gwamnati bai ya cika alkawalinsa ba. Damuwan da ke ciki shi ne yau academic calendar mu duka zai gurbace, saboda waɗanda ya kamata su shiga ba su iya su shiga, domin waɗanda ya kamata su kare su ba da fili ba su iya sun yi ba. Yasa abinda muke roka duka shi ne gwamnati ya maida hankalin shi, ko da magana mai dadi ne, ko da alkawali zai sake musu, ina ganin shi ne mafita. Ya so a san hanyar da za a bi domin ilimi kata gurbace, saboda dokokin nan in an wuce 21 days wanda an tun wuce ya kamata a close down schools, kar mu kai wannan munzali za mu shiga cikin hali na masasi mai wuya.
A halin yanzu saura kimanin watanni 3 ɗaliban ajin ƙarshe su rubuta jarrabawar su ƙarshe, lallai da zai dace kwarai a hanzarta bin hanyoyin sasantawa tare da cika alƙawuran da aka ɗauka don ci gaban ilimi a ƙasar Ghana.
To masu sauraro, anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Idris Abdullah, sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Leather Creation na ku Babangeji Prince ja huta lafiya sai wani makon.
To madalla, a tare mun mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin, yanzu kuma ga kaɗan daga ra'ayoyin ku da kuka aika mana ta email.
To sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu da Jau, ya ce to yanzu dai tunda zanga-zangar matsin rayuwa bata haifar da sakamakon da ake nema ba, ya kamata talakawan Najeriya su haɗa inuwa ɗaya wajen nema kansu mafita, domin dai gaskiya idan har za a ci gaba da tafiya to yunwa za ta iya kashe wasu lokacinsu bai yi ba. Allah ya kyauta. Sai kuma sako da ya fito daga Hamidu Kalala Buwa a jihar Difa, ya fara da sallama ya ce a gaskiya al'ummar jiharmu na fama da matsalar shirinku na karfe kuɗin la'asar, samsam ba ma jinku, don Allah ku gyara mana wannan matsalar, da fatan Allah ya sa ma'aikatan biyu Hausa sun ji wannan sako, amin summa amin. Sakonmu na gaba ko ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin girgir a jihar Yobe Najeriya, ya fara da sallama ya ce maganar tsohon shugaban ƙasa Obasanjo yayi na mafi yawan shugabannin da suka mulki Najeriya sun cancanci ɗaurin gidan yari. Tabbas maganar Obasanjo gaskiya ce, amma ɗaurin daga kansa ya kamata a fara, domin in ma ya manta wadiya ba za ta mantawa ba. Shi ma sakonmu na gaba da sallama ya fara ya ce suna jajantawa iyalai da ƴan uwan mutane 5 da suka mutu, mutane 15 da suka ɓace bayan kifewar kwale-kwale a jihar Jigawan Najeriya, da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sako daga Sani mai lange-lange Yalwa Yawuri.
To da wannan kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin, wato labarai a taƙaice. To hawa a takaicen, wani jami'in yankin Kursk a Rasha ya buƙaci mazauna yankin su fice a sanadiyar zafafa kai har-haren da Ukraine ta yi a yankin, yayin da dakarun Rasha suke yunkurin maida martanin farmakin bazatar da Ukraine ta kai mata. Ƙasashen Jamus, Faransa da Burtaniya sun buƙaci a tsagaita buɗe wuta a Gaza, yayin da Isra'ila take shirin kai wani gagarumin farmaki. Dole ne a daina faɗar yanzu, sannan Hamas ta sako duk mutanen da take garkuwa da su. Al'ummar Gaza suna buƙatar a kai musu agaji, abinda sanarwar da shugabannin ƙasashen Turan suka fitar ya ƙunsa kenan. A farkon jawabin da ya gabatar, gwamnan jihar Minnesota Tim Walz, wanda Kamala Harris ta zaɓa su yi aiki tare a matsayin mataimakinta bayan da ya juya ya fuskanci mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris, sannan ya ce muna godiya da kika dawo mana da farin ciki. Kuma dalla masa roba ki ɗaya, anan za mu naɗe tabar mashirin namu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya ne, ji kamar da Chadi. wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuwa madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin ta karanto labaran duniya, sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu Hauwa Sharifi, muku fata alheri daga nan Washington DC, sai anjiman ku.